Kuma menene kuma yaran kirki shi yaran kirki da akwai ban mamaki.